soyayya sake da fada na rude danki yarinya cikin raina kamar ana kuda ki karbe ni ki bani soyayya abin shine kaunar ki ne ya hada da na ganki nake kamar soko kete 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 zamina
kai ne zamina abun burgewa in kana gefena ina jin da mukarraka zamo angona ba san dai na ba san ka dai sarina don turke ni kai nake wa kauna habibi kalla ka cike burina kamar yau gobe san ka ban dai na wa san ka ban dai na wa
he idan har ga ki ba na jin zan da cikin kalbi na aje sirrin mu muna soyayya wasu na zagin mu nufin Allah ne wasu na taba mu ki zo ga auta ki zama dangin mu daga yau har bara
na kawo
gare ki na shigo har taɓo
kai